الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 12 ga watan Juma'adul Ula shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 29 ga watan 1 shekara ta 2018. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Sheikhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi ne ba da yake idan da tambayoyi suna iya gabata. Kamata ka tambaya kenan, ba halacci ba. Abinda yake dangane da dabbar da ake yin suna da ita, in ma mutum ya yanka rago, ko ya yanka tunkiya, ko ya yanka dan akuya, ko ya yanka akuya, amma fiyayyen abinda ya fi dacewa a yanka shi ne rago. Haka ko da manyan dabbobi ne, raƙumi ko sa, duka ana iya yin suna da shi. An gane ku? Amma fiyayyen abin da ya fi dacewa a yanka, wato shi ne rago. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa, anil gulami shatani mukafi'atani wa anil jariyatu shatun. Manzon Allah yake cewa akan yanka wato raguna biyu, ko kuma ka ce dabbobi biyu waɗanda suke mukafi'ata ta sa'annin juna a madadin ɗa namiji kenan. In aka haife in ɗa namiji ne, rago biyu ake yankawa. Sai ya ce wa anil jariyati shatun, yarinya ta mata manzon Allah ya ce rago ake yankawa, ɗaya ake yankawa. Don haka akwai lafazin da ya zo sawa'an shaƙin namiji ko mace, domin lafazin sha ismu jinsin ne, ya haɗa tumakai da awakai. Don haka kenan abinda Allah ya hore ma mutum shi zai yanka, in ma ya yanka rago, ko ya yanka tunkiya, ko ya yanka akuya, ko ya yanka ɗan akuya, duka ana iya yi. Amma rago shi yake sama da tunkiya, yake sama da akuya ko ɗan akuya. Na'am. Wai misali a daren da ake haɗa tsakanin magariba da isha, ko kuma azhar da al'asr. Misali, an gama sallah ta farko, an gama magariba, sai ka zo ka samu wani bangare daga cikin sallar isha, kai kana tsammanin magariba ce ake ka bi su a matsayin sallar isha, wannan a matsayin magariba. Shi sanin cewa magariba ce suke ko isha ce suke, wannan bai dame ka ba. Iya abinda zaka yi kabbara, zaka yi ka bi su. Kenan anan abinda muke so mu gane, in magariba ka samu, ma'ana an gama magariba ka bi su da niyyar magariba aka yi isha, to ba maganar in ka gama ka tashi ka kawo ishar ka, saboda shi jam'in jama'a ne aka ma rangwame, ba mutum shi kadai ba. Kenan anan in magariba ta kuce maka kuma raka'a ta farko ta kuce maka game da sallar ishar, to ba ka da damar yin jami'i. Kenan abinda ka samu in ka gama sallar ka, sai ka bari ita ishar din lokacin ta yayi sannan kai. Amma ka zo an gama magariba, sai ka samu raka'a ta farko game da sallar isha, to sai ka bi su da niyyar magariba. Idan an yi raka'a uku, kai sai ka zauna, sai kai tahiyya ka salamci, an gane ku, sannan sai ka tashi kuma ka kabbara ka bi limami, wannan ta cikon hudun, wannan ita ce ta janyo maka kai kuma ka samu jam'i. Kenan a lokacin nan in aka salamce, sai ka tashi ka ciko ukun da ta rage. Amma in raka'a ta farko ta kuce maka, to jam'in ya kuce maka. Na'am. To shi kamar misali, ta da mutum daga mazauninsa wani ya zauna, wannan haramu ne. Kuma tare da cewa kamar yanda dalilai suka gabata a darasinmu na Riyadus Salihin, ko shi a karan kansa mutum ya tashi ya baka gun, to da yawa daga cikin malamai suna ganin rashin halaccin ka zauna. Tare da cewa wasu malamai suna ganin halaccin in shi ya baka, kenan daga kan haƙƙin shi ne ya sauka ya baka. Lalle a farko ba a ta da mutum daga mazauninsa wani ya zauna. A inda yake halatta mutum ya ta da mutum daga mazauni ya zauna, sai in mazauni ne wanda yake keɓantacce naka, inda kake zama naka ne na musamman. To idan wani ya ta ya zo ya zauna a gunka, kana iya ta da shi kai ka zauna a muhallinka. Amma wuri wanda yake gamamme na jama'a, wanda babu wani wanda yake da mallakar wani wuri keɓantacce a ciki, to baya halatta in wani ya yi rigaye ya zauna, wani ya zo ya tada shi. Don haka magabata sun tafi akan cewa in shi ma a karan kansa ya tashi ya baka mahallin, bai dacewa ka zauna, tare da cewa da yawa daga cikin malamai suna ganin halaccin kana iya zama in shi ya baka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu sala, mun tsaya ƙarshen hadisi na, muna cikin kuma babu salatul juma'a, baban da ke bayani game da wato abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncen sallar juma'a. Kamar yanda bayani ya gabata, ita sallar juma'a farilla ce ta ainihi, wato akan dukkan baligi wanda yake musulmi, illa kasancewar waɗanda shari'a ta tuki. Domin akwai waɗanda sallar juma'a ba ta zama wajibi a kansu, na daga cikinsu mace, wato da bawa, da matafiyi, da marar lafiya, hakanan wato wanda yake jiya, yake jiyar wato marar lafiya da yana buƙatar a samu wani a kusansa. To waɗannan duka uzuri ne wanda yake ba da damar mutum ya zauna ya ƙi zuwa juma'a kenan. Ainihi ita mace da bawa, juma'a ba wajibi bace ba a kansu, kamar yanda duka nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar da haka. Haka nan shi ɗan bulaguro, shi ma juma'a ba wajibi ba ce a kansa. Amma in ya halarci sallar juma'a, zai samu ladan da ake samu game da sallar juma'a, kuma ta tsaya masa matsayin azhar, domin iya abinda yake kansa ita ce sallah ta azhar. to haka mutumin da Juma'a ta zama wajibi a kansa idan ya jira Juma'a uku biji ba to Ubangiji ta'ala yakan yi rufi akan zuciyarsa kamar yadda bayani ya gabata a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna cewa duk wanda ya jira Juma'a uku biji ba kuma babu wani hamzari da ya hana shi zuwa manzon Allah yace tamkar ya jefar da musulunci bayan sa a wata riwaya manzon Allah yace za a rubuta sunan shi a cikin girgam na munafikai Allah ya kare mu waɗannan duka dalilai ne waɗanda suke nuna wato wajibcin sallar Juma'a cewa farilla ce ta ainihi mun tsaya ƙarshen hadisi na Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda da ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan min salati al-jumu'ati wa ghayriha falyudif ilayha ukhra wa qad tammat salatuhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya riski raka'a daya game da sallar Juma'a wa ghayriha da ma wata sallah ta daban daga cikin salloli na lokaci biyar an gane ku da sauransu misali kamar sallar Idi da sauransu in dai mutum ya samu raka'a dai cikakka manzon Allah ya ce falyudif ilaiha ukhra wato sai ya hada mata wata raka'a ta daban wa qad tammat salatuhu manzon Allah ya ce tabbas wato sallar shi ta cika kina anan wannan hadisi malam ya zo mana da shi domin ya nuna mana sallar Juma'a da ma wata sallah daga cikin salloli in dai mutum ya samu raka'a cikakka to ya samu sallar Juma'a me zai yi idan liman ya salamce sai ya tashi ya zo da wannan raka'a ɗaya da ta kuce masa shi kwa samun raka'a na kasancewa a lokacin da ka riski limami a cikin ruku ka tattar da limami yana cikin ruku'u bai dago ba amma in kana dukawa yana dagowa to wannan raka'a ba za ka lissafa da ita ba ka same ta ba don haka sai ka tarar da shi in yana cikin ruku'u an gane ko ka tarar da shi yana tsaye ko ka tarar da shi yana cikin ruku'u bai dago ba to a wannan lokaci ne za ka lissafa da wannan raka'a cewa ka same ta amma kana sunkuyawa shi yana dagowa ko kuma bayan dagowarsa daga ruku'u sannan kai ka same shi a wannan mahalli to baka samu wannan raka'a don haka a takaice shine yace man adraka raka'atan min salati al-jumu'a duk wanda ya samu raka'a daya game da sallar Juma'a wa ghayriha da ma wata sallah daga cikin salloli manzon Allah yace falyudif ilaiha ukhra wato sai ya hada mata wata raka'a ta daban kenan sai ya zo da ayya abin da ya rage masa kaga in kamar misali irin su az-zuhr da la'asar da magariba da isha an gane ku kaga anan in ka samu raka'a daya kenan abin da ya rage shine zaka ciku in sallar asuba ce kenan raka'a daya ta kuce maka ita ce zaka ciku to haka sallar juma'a kenan raka'a daya ce zaka zo da ita shine yace falyudif ilaiha ukhra sai ya hada mata wato raka'a ta daban wa qad tammat salatuhu wato tabbas wato sallar sa ta cika wannan hadisi daidai yake da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da na cikin sahihai man adraka raka'atan min al-asr qabla an taghruba ash-shams faqad adraka al-asra wa man adraka raka'atan min al-fajr qabla an taqlu' ash-shams faqad adraka al-fajra ko kuma ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح أو كما قال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya riski raka'a daya game da sallah ta la'asar kafin rana ta fada manzon Allah yace tabbas wato ya riski la'asar kenan ka same ta a lokaci haka wanda ya samu raka'a daya game da sallar asuba kafin hudowar rana manzon Allah yace tabbas ya samu sallar asuba a lokaci wannan hadisi yana nuna mana cewa akan samu sallah a lokaci a sababin samun raka'a cikakka kenan sauran koda bayan lokaci ya fita ka zo da su kenan ka samu sallar a lokaci haka ita sallah ta jama'a kenan akan samu fadlarta a sababin riskar wato raka'a guda in ka samu raka'a to ka samu wannan sallah. Kamar yanda anan yace duk wanda ya riski raka'a ɗaya game da sallar Juma'a da ma wata sallah ta daban, zan Allah yace sai ya hada mata raka'a ta daban, tabbas wato sallarsa kuma ta cika. Kiran nan idan mutun ya zo a ranar Juma'a bayan limami ya dago daga ruku'u a raka'a ta biyu ko kuma ya same shi yana zaman tahiyya, kiran nan sai yayi kabbara da niyyar azhar ya zauna. Limami idan ya salamce sai ya tashi ya kawo raka'a hudu, ya samu sallar azhar, amma Juma'a ta kuce masa saboda ita Juma'a mutun ɗaya baya yi ta, haka mutun biyu ba sa Juma'a. An gane ko? Domin an ambace ta Juma'a kamar yadda bayani ya gabata, lijitima'in nas, domin haduwar jama'a. Don haka karancin jama'ar da ke halatta sallar Juma'a shine mutum uku. Idan aka samu mutum uku kenan limami da mamu biyu, to sallar Juma'a ta inganta. Amma ita Juma'a kuma akan yi ta ne a wurin da an keɓance shi domin zama, zama wanda yake na dindindin. An gane ku? Duk wurin da aka maida shi gari ne an keɓance shi domin a zauna, to ko da ɗakuna ne na haƙƙi akan iya yin sallar Juma'a. Amma in dai wuri ne wanda an zo cin rani, an gane ko? Kamar irin riga ta Fulani wanda in ciyawa ta ɗan yi ƙaranci kuma za a tashi a yi gaba, ko irin garin gona wanda ake zuwa lokacin damuna, in damuna ta wuce kuma a ƙaura, to wannan ba a gina Juma'a, ba a yin Juma'a a nan. An gane ko? Dole sai ya kasance wuri ne wanda an keɓance shi domin zama. Za mu tashi hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه مسلم. Malam Allah ya ji kansa na faɗa, wato wannan riwaya ce ta Jabir ibn Samura, Allah ya kara masa yadda, na cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yakhubu qa'iman, wato manzon Allah yakan yi khuduba halin yana tsaye. Lafazin qa'iman mansubun ne alal hal, kana yakhubu qa'iman, wato manzon Allah yakan yi khuduba halin yana tsaye. Sai ya ce thumma yajlis, sannan manzon Allah sai ya zauna, ya dan yi wani zama takaitacce idan bayan khuduba ta farko. Thumma yaqumu, sannan kuma sai ya miƙe. Fa yakhubu qa'iman, wato ya yi khuduba halin yana tsaye kenan khuduba ta biyu. Jabir Allah ya kara masa yadda ya ce faman amba'aka, duk wanda ya baka labari annahu kana yaqubu jalisan, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na khuduba a zaune, faqad kadhaba, yace tabbas wato yayi kuskure, yayi maganar da ba ita ba. Lafazin kadhaba an ciro shi ne daga al-kadhib. Idan aka ce al-kadhib, wato shine al-ikhbaru an shay'i bi khilafi ma huwa alayhi, ba da labari game da abu sabanin yanda yake. Don haka wato da ganganci da kuskure gaba daya a larabci ana iya ce musu ƙarya. Kamar misali, na tambaye ka yau muna wace rana, sai ka ce yau talata ce, alhali ku yau ba talata ba ce, yau litinin ce. A larabci ina iya cewa faqad kadhabta, me nake ne da kadhabta? Kadhabta bi ma'ana akhta'ta, ka kuskure. Haka wanda ya bada labari da ganganci sabanin yanda abin yake, to shi ma wannan ana kiran shi kenan kadhib, shine ake kira da ƙarya kenan. Amma a Hausa in kaji an ce ƙarya, zancen da ba haka ba, da gangan ka san ba haka bane ba, ka bada labari ba haka ba. To shine anan yace faman anba'aka, duk wanda ya baka labari annahu kana yakhubu jalisan, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na khuduba a zaune, faqad kazaba, yace tabbas yayi kuskure, ba haka bane. Wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana mustahabbancin yin huduba a tsaye, huduba ta farko da huduba ta biyu gaba ɗaya a tsaye ake yin su, yin su a tsaye sunna ce mustahabba daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da sallar juma'a, tare da cewa wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa yin huduba a tsaye wannan dole ne idan limami ya zauna ya yi huduba a zaune ba tare da wani hanzari ba, huduba ba ta yi ba. Wanda ke kan wannan fatawa shine al-Imamu Malik, tare da cewa al-Imamu Shafi'i Allah ya ji kansa ya tafi akan cewa tsayuwa game da yin huduba sharadi ne na ingancinta. Idan mutum ya yi huduba a zaune ba tare da wani hanzari ba, to huduba ba ta inganta ba. Dalili shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala a can cikin suratul jumu'a, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima, shine dalilin da al-Imam Shafi'i ya kafa hujja da shi da ma wasu hadisai na daban, sai dai dukkan su a cikin su babu dalilin da yake nuna wajibcin tsayuwa game da huduba, illa kasancewar iya abinda muke so mu sani, tsayuwa game da huduba sunna ce mai karfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma yin huduba a tsaye hikima yana ɗaya daga cikin dalilan da ke nuna wato shi limamin akwai kuzari da nishadi tare da shi, kuma wannan shine abinda zai iya bashi damar isar da sako ga jama'a, an gane ko? Sannan kuma wannan shine kuma kwatanta umarni na Al-Qur'ani da Ubangiji Ta'ala yace wa tarakuka qa'ima, kuma shine cikakken koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutum yayi huduba a tsaye. Don haka duk hudubar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a rayuwarsa manzon Allah bai yi ba a zaune, manzon Allah a tsaye yake huduba. Don haka malamai suka ce in ma za ka tafi akan wajibcinta dole sai ka aro wani hadisi ka hada da wannan kenan, hadisin da yake cewa sallu kamar ra'aytumuni usalli. To in ka hada da irin waɗannan dalilai su ne za su tabbatar da cewa tsayuwar wato wajibi ce, amma a taƙaice dai tsayuwa game da yin huduba sunna ce mai ƙarfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai inda uzuri, idan uzuri ya gitta ma limami to ba laifi, ana iya kawo masa kujera ya zauna yi. Sannan kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana cewa game da sallar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama huduba biyu yake, kuma yakan rabi tsakaninsu wato da wani zama wanda yake takaitacce, shine yace thumma yajlis, sannan manzon Allah sai ya zauna. Malamai sun iyakance gwalgwadon wannan zama shine gwalgwadon karanta wato qul huwallahu ahad, zama ne wanda yake takaitacce, kuma shi wannan hikima game da shar'anta wannan zama domin limami ya dan lumfasa, ma'ana ya dan huta domin huduba ta biyu kuma ya kama ta da karfi karfi. Don haka kuma tsakanin wannan huduba biyu ta farko da ta biyu, a inda limami ya zauna ya dan huta, yin zance yana halatta kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba. Shine a takaice yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yahbubu qa'iman, wato ya kasance yana huduba a tsaye, thumma yajlis, sannan manzon Allah sai ya zauna, zama wanda yake takaitacce gwalgwadon karanta suratul ikhlas, thumma yaqumu, sannan manzon Allah sai ya miƙe, fa yahbubu qa'iman, ya kuma yin huduba a tsaye kenan, huduba ta biyu. Sai ya ce fa man anba'aka, duk wanda ya baka labari annahu kana yahbubu jalisan, cewa manzon Allah na huduba a zaune, faqad kazaba, Jabir ya ce tabbas wato ya kuskure, an gane ko? Yayi kuskure, ba haka bane. Iya abinda yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da huduba wato yin ta a tsaye, domin kasancewar yin hudubar a tsaye wannan ya fi motsa jama'a, ita kuma huduba so ake a motsa jama'a su ba da hankalinsu, su ba da hankalinsu su saurari wannan sako da ake isar musu. Sabani idan limami ya zauna, kaga da yawa ma daga waɗanda suke na baya ba kowa zai hango shi ba, kuma sautin shi ba zai kai ma jama'a kamar yanda lokacin da yake tsaye. Tare da cewa abin da ya shi fa'ida, abin da ya shafi kamar dogara sanda ko wani baka ko wata takobi, wannan lalle a farko kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya riki minbari, kafin a yi masa minbari, manzon Allah yakan dogara wata sanda ko wani baka, manzon Allah ya kudu ba hikima da yake rike sanda ko baka domin ya dogara akan shi, an gane ko? Amma tun lokacin da aka masa minbari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koma dogara wata sanda ko wani baka ya kudu ba, sabani ga wasu waɗanda suke rike takobi wai da kudirin cewa wai musulunci wai da takobi ya tabbata. Malamai suka ce wannan tsabar jahilci ne da rashin sanin inda aka sa gaba. Iya abinda musulunci ya tabbata da shi shine wahayi, Al-Qur'ani da Sunna ta hanyar karantarwa. Wannan shi jihadi da Allah ya shar'anta, Allah ya shar'anta shine domin tsamo wasu daga cikin halaka waɗanda suka yi taurin kai, suka kime kauya domin a ceto su. Ubangiji ta'ala ya shar'anta jihadi. Amma shi musulunci ta hanyar da ya tabbata shine karantarwa, wahayi, Al-Qur'ani da Sunna. Wannan baka da manzon Allah yake dogarawa ko sanda ko takobi wani lokaci domin ya dogara ne akan shi, ma'ana ya dan samu abinda zai jinkiri akan shi. Amma da aka masa minbari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai koma rike wata sanda ko wani baka ya dogara akan shi a lokacin da zai hudu ba. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنساء وكل ضلالة في النار. وتدغ جابر ابن عبد الله إقرى مسيد دانا فدا مرزا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذا خطب wato idan yana khutuba ihmarat aynahu wato idanansa sukan yi jajjawur wa ala sautuhu kuma muryarsa takan daukaka washtadda ghadabu fushinsa kuma yakan tsananta. Sifofi uku wanda ake bukatar limami ya siffanta da su a lokacin da yake khutuba: ya zamanto idanansa sun yi ja, muryarsa ta ɗaukaka, kuma fushinsa ya tsananta. Amma ba limami yana khutuba kamar yana ta karanta Al-Qur'ani, dole ka samu wasu suna gingiri kawai sai juya takarda sai ce hatta ka annahu munziru jaysh, yace ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato me galgadin jama'a ne game da wata runduna ta yaki wadda take shirin kawo musu hari. Mutumin da yazo yana fada sabbahakum wa massakum, ma'ana makiya za su muku dar mawalikinka. Kaga mutumin da ya hango makiya sun dauro damara ta yaki za su kawo ma jama'a farmaki, idan yazo da gudu lokacin da zai sanar da jama'a cewa ku yi ta kanku, yaya hankalin shi zaka same shi? Zaka same shi hankalin shi a tashi yana daga murya, ido sun yi jajjawar fushi ya tsananta. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan yana khutuba, shine yace hatta ka annahu munbiru jayshis, ka ce kamar wato mai galgadi ne game da runduna ta yaki, ya kudu yana fada ga jama'a yana cewa sabbahakum wa massakum, ma'ana makiya za su muku dar mawalikinka. idan aka ce sabbahaka ma'ana ya maka darmawulki me ake cewa darmawulki kamar azu maka ba tare da shiri ba kamar inda can ubangiji ta'ala ke fada a cikin suratul qamar yana cewa walaqad sabbahum bukratan azabu mustaqir shine yace yaqulu sabbahakum wa massakum ma'ana sabbahakum ya makiya sun zo muku kenan a lokacin safiya kenan sun muku darmawulki wa massakum kenan sun zo muku a lokacin marici kenan wannan kalima ana amfani da ita ga duk mutumin da za a mamaye shi ba tare da shiri ba shine anan yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza khababa wato idan yana khuduba ba sai yayi khudubar ba ya gama a idza khababa lokacin da yake khuduba ihimar ra'ainahu kenan idanunsa suka yi jajjawo wa ana sautu kuma muryarsa takan daukaka ya zamanto yana kugawa washtadda ghadabu kuma fushinsa yakan tsananta hatta ka annahu munziru jayshin ka ce tamkar wato mai galgadi ne game da runduna ta yaki mutumin da ya hango runduna ta yaki za ta kawo ma jama'a hari yanda zai zo da gudu kafin makiya su iso ya kulu sabbaha kuma masaku yana cewa makiya za su muku darmawulki makiya za su yi muku darmawulki ma'ana kulita kanku wa ya kulu manzon Allah na faɗa sai ya ce amma ba'adu bayan abin da ya gabata na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kyautata masa yabo manzon Allah sai ya ce fa inna khairal hadisi kitabullah lalle fiyayyen zance wato shine littafin Allah an gane ko domin littafin Allah gaskiya ce kasantacciya daga gunsa kuma babu wanda yafi Allah gaskiyar fada waman asdaqu minallahi qila waman asdaqu minallahi haditha ba wanda yafi Allah gaskiyar fada ba wanda yafi Allah gaskiyar labari don haka yake cewa fa inna khairal hadisi lalle wato fiyayyen zance kitabullahi shine zancen Allah ma'ana littafin Allah wa khairal hadi wato fiyayyar karantarwa ko kace fiyayyar shiriya hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ita ce shiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shiriyar suwasa shiriya tashi ita ce shiriya ta hakika duk wata shiriya koma bayan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sunan ta bata don haka mutumin da yake son ya samu shiriya ya ji dadi a rayuwarsa ta duniya ya dace da aljanna a gobe kiyama hanya ce daya shine bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin alkhairin duniya da lahira gaba ɗayan sa yana karkashin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da abin da yazo da shi shine yace wa khairal hadi wato fiyayyar karantarwa hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai yace wa sharral umuri wato mafi sharrin al'amura mu da fatuha manzon Allah yace fararrun su ma'ana abubuwan da aka kirkira aka farar da su manzon Allah yace su ne mafi sharrin duk wani al'amari da ka sani dan haka bid'a ta fi komai sharri a cikin jama'a laifi na bid'a yafi shan giya yafi zina yafi kisan kai yafi komai saboda kirkirar wani abu da sunan addini a kaikaice mutum yana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne akan cewa ya boye wani abu daga cikin abin da aka aiko shi bai isar ba kamar yadda al-Imam Malik Allah ya ji kansa yake cewa man za'ama anna fil islami bid'atan hasana faqad za'ama أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله تعالى يقول في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا كما عند الماجي رنسا ابن الماجشون يرويت لك على الإمام مالك al-Imam Malik yake cewa duk wanda ya rayi cewa a cikin musulunci akwai wata kikkiawar bid'a, al-Imam Malik yace tabbas ya rayi cewa Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wato ya ha'inci ubangijinsa game da sakon da ya aiko shi da shi, ma'ana ya koyi wani abu bai isar ba. Mecece hujja ta al-Imam Malik? Sai yace domin Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa al-yawma akmaltu lakum dinakum, Ubangiji ta'ala yace yau a yau na cika muku addininku, wa atmamtu ni'mati alaykum kuma na cika ni'imata akan ku, wa raditu lakum al-islam dina na yardan muku da musulunci a matsayin addini wanda zai amfani mai shi a nan duniya ya amfane shi a gobe kiyama. An gane ku, musulunci shine addini daya daya wanda Allah ya yarda da shi, duk wani addini Allah bai yarda da shi ba, shirme ne da hayaniya. Musulunci shine addini, inna ad-din inda Allah al-islam, kuma ko shekara dubu kai kana wani addini ko ma bayan musulunci Allah ba zai karba maka a gobe kiyama. Addinin da Allah zai karba a gobe kiyama shine musulunci, kamar yadda yace wa man yabtaki ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, duk wanda ya nemi wani addini ko ma bayan musulunci Ubangiji ta'ala yace falan yuqbala minhu, ba za a karba masa wannan addini, kuma huwa fil akhirati min al-khasirin, in kiyama ta yi ya kasance daga cikin tabaffi wanda makomar su ita ce wuta. Don haka yace wa raditu lakum al-islam dina, na yardan muku da musulunci a matsayin addini. To don haka shine al-Imam Malik sai yace duk abinda bai zamanto ba addini a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala yakunu al-yawma dina, yace wallahi a yau ba yanda za a iya zama addini, a zamanin sa ne fa yake fada kuma fiyayyen karni. Al-Imam Malik yake cewa duk abinda a zamanin manzon Allah bai zama addini, to a yau dan wani ya kirkira bayan da za a iya zamanto addini. To dan haka babu mafi sharri, babu abu wanda yake mafi sharri a ban kasa wato sama da bid'a. Dan haka shaydani yafi son bid'a game da sauran ayyuka na sako. An gane ku? Wanda yake shan giya ko yake zina ko yake sata ko yake kwace ko yake kisan kai ya san laifi ne, kuma in Allah ya masa dace yakan iya tuba tunda ya san shi laifi ne yake. Amma shi dan bid'a bai san ba laifi ne yake, shi yana aikata bid'a wai a sunan ibada ce yake, yana neman sakamako a gun Allah subhanahu wataala. Kaga tuban shi akwai wahala, akwai wahala, tunda kai ne kana abu na laifi amma kai gani kake cewa abu ne wanda yake ne kyau. Dan haka malamai suke fassara fadar Allah subhanahu wataala, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, wanda aka kawata masa mummunan aikinsa yana ganin cewa aiki ne mai kyau, saboda shi aiki ne yake na sabo amma shi yana ganin cewa ibada ce. Kamar masu kide-kide da sunan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ganin cewa ibada ce suke. Don haka malamai suka sanya su a layin kula halu nabiukum, ko kuma kula halu nabiukum bil aksarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, shin ko kuna bukata mu ba ku labari game da waɗanda suka fi kowa tabewa game da ayyuka, wanda suka fi kowa tabewa game da aiki? Sai yace alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, sune wanda aikin su ya bace a rayuwarsu ta duniya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, su a iya tunaninsu kawai suna ganin cewa su suna kyautata aiki. To haka wannan malamai suka fassara wannan aya akan kenan aiki na bid'a, shi domin yana ganin ibada ce alhali kuma ba ibada bace ba, saboda ita ibada sai ta dace ma sharuɗa guda biyu take samun karkuwa a gun Allah subhanahu wataala. Sharadi na farko kyautata niyya, an gane ku, duk wani aiki sai ya kunshi al'amura guda biyu, kyautata niyya, koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa. In ɗaya daga cikin waɗannan al'amura biyu suka ratse, to Allah baya karɓar wannan ibada ko da shekara dubu mutum ya yi nayi. Don haka kuma kyawun niyya baya mai da bid'a ta zama ibada. Abinda ka kirkira a matsayin ibada wanda ba haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar, to duk kyawun niyyar mutum Allah baya karɓa. kamar yanda Abu Burda ibn Niyar a ranar Idi kafin a fita masallacin Idi yayi sammako ya yanka ragon shi na layya. An gane ko? Bayan an tafi Idi, an gama sallar Idi, sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa a cikin khutba, manzon Allah yana cewa duk wanda ya yanka layyarsa kafin mu gama sallah, manzon Allah ya ce nama ne ya gabatar ma iyalinsa. Wanda ya yanka layyarsa bayan gama sallar Idi, manzon Allah ya ce shi ne ya yi layya. Abu Burda, Allah ya ƙara masa yadda, ya tashi ya ce ya Rasulallah ni ku tuntuna an yi an gama. Ya ce ya Rasulallah maƙwabta gare ni talakawa, ina buƙatar su ɗan samu abin da za su kai bakinsu kafin a fita masallacin Idi, ma'ana su fara cin nama layyata kafin su ci nauyi. Manzon Allah sai ya ce masa shatuka shatu lahami. Ragonka da ka yanka, manzon Allah ya ce nama ne ba layya ba ce. Kaga shi kyawun niyyar shi bai mai da ba wannan bid'a ta zama ibada. Tunda shi kyakkyawar niyyar shi makwabta gare shi talakawa, don haka yin sammako kafin a fita masallacin Idi ya yanka layyar shi su ɗan samu abin da za su ci kafin a fita. Amma tare da haka manzon Allah ya ce ragonka da ka yanka nama ne ba layya ba ce. Ya ce to ya Rasulallah ina da wani ɗan gunsuru wanda bai shekare ba. Mimai ne, ya ce ya Rasulallah ko zan iya yanka? Manzon Allah ya ce je ka yanka shi, amma ka rangwame, amma har izuwa kiyama baya halatta wani ya yanka akuya ko ɗan akuya wanda bai shekare ba a matsayin layya. To inda a ce kyawun niyya na mai da bid'a ta zamanto ibada, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa layyarka ta yi. Hadisi yana cikin Sahihul Bukhari. Don haka dai a takaice shi ne a nan ya ce wa sharral umuri, wato mafi sharrin al'amurra, manzon Allah ya ce muhdasatuha, fararrun su abubuwan da aka kirkira da sunan addini. Sai ya ce wa kulla bid'atin dalala, manzon Allah ya ce dukkan bid'a bata ce. Dukkan bid'a, manzon Allah ya ce bata ce. Idan aka ce bid'a shi ne malamai suka ce ihdasu shay'in fid-dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu, farar da wani abu da sunan addini wanda yana kama da addini amma ba addini ba, shi ne ake kira da bid'a a shar'ance kenan. Ko kuma kamar yanda wato al-Imamu al-Qurtubi ko al-Imamu al-Shatibi ya faɗa a cikin littafinsa al-Itisal, yana cewa idan aka ce bid'a yace tariqatun fid-dini muhtara'a tudahi shar'iyya يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. يجي طريقة في الدين مخترعة. هن يجي ود أكاكاكا أكاشيغر لإتشكين الدين. تضاهي الشرعية. تنا كما دهن يتشريع. يجي يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. Wato ana nihi game da kirkira wannan hanya wai kai matuka a wajen bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda shi dan bid'a ko da bai faɗa ba bi lisanil maqal, to da harshen shi na hali yana faɗa cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo masa da shi na ibada bai wadace shi ba, ko da bai faɗa da harshen shi na faɗa ba. Dun da in har ya wadatu da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, ba zai kirkiri wani abu da sunan ibada ba. Zai wadatu da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Kenan, don haka mu gane ita bid'a wadda take mafi sharri, mafi muni, bid'ar da ta kasance a cikin addini. Amma asali kalima ta bid'a a larabci shine kirkirar wani abu, ka zo da wani sabon abu wanda ba ya da misali wanda ya riga ya yi shi. Don haka duk waɗannan abubuwa na ci gaban zamani da ake kirkirawa a larabci sunan su bid'a. Kamar yadda in ka ɗauki agogo bid'a ce, an gane ku? Abu ne wanda yake sabo aka kirkire shi, wanda a can da ba a san agogo ba. Idan ka ɗauki keke bid'a ne, in ka ɗauki wato babur kan jirgi kan mota da sauransu duka bid'a ne, abubuwa ne wanda a wancan lokaci ba a san su ba, daga baya aka kirkire su. Kenan, duk abin da aka kirkira wanda ba ya da wani misali da ya riga ya a larabci sunan shi bid'a. To abinda muke tambaya shin yanzu sanya agogo addini ne? Hawan babur ko hawan keke da sauransu addini ne? Ba addini bane ba. Kenan, bid'a wadda take abin zargi a cikin addini, ka zo da wani abu da sunan ibada, abinda ba ya yi da tushe a cikin alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo da wani abu da sunan ibada wanda ba Allah bai shar'anta ma bayinsa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar da al'umma mutun ya zo da shi da sunan ibada domin neman kusaci ga ubangiji subhanahu wataala to wannan bata ce hanya ce ta bata shine yace wa kullu bid'atin dalala manzon Allah yace dukkan bid'a wato bata ce الإمام مسلم يروي توانا حديث أوت الرواية تاش سيتي كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة جابر الله إكرام سيداي خطبة رمزاء الله صلى الله عليه وسلم أران الجمعة تاكسن تي أفرقو يحمد الله يكن يبوديا بأبنج جنسا ويثني عليه يكوت تام سيبو ثم يقول على إثر ذلك wato sannan sai ya fada ala isri zalika kenan bayan godiya ga Allah da kyautata masa yabo sai ya ce amma ba'du shine ya ce wa kada ala sautuhu yace hakika kuma muryarsa ta daukaka kenan bayan yayi godiya ga Allah subhanahu wataala ya kyautata masa yabo sai ya daga muryarsa sai ya ce amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha har izuwa karshe a wata riwaya sai yace man yahdillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyala kenan bayan kyautata yabo ga ubangiji subhanahu wataala da gode masa sai yace man yahdillahu fala mudilla kamar in yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina sai ya daga muryarsa sai ya ce may yahdillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiyala wanda wannan khutba ita ce ake kiranta khutbatul haja kamar yadda za mu iske ta nan gaba walin nasa'i naga al-imamun nasa'i wato ziyada sai ya ce wa kullu dalalatin fil nar manzo Allah ya ce dukkan bata wato karshen ta shine wuta an gane ku shiriya ita take kai mutum aljanna amma ita bata wala iyas billahi hanya ce wanda bata ta kaburki da mutum ba ce wuta a gobe kiyama don haka wannan nasi ne wanda yake tabbatar da cewa a musulunci ba maganar bid'a mai kyau dukkan bid'a bata ce in dai mutum zai zo da wani abu da sunan addini wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar to wannan sunan shi bid'a an gane ko kuma sunan shi bata wanda kuma a ko shekara dubu mutun yana yi ubangiji subhanahu wataala ba zai karba masa dire da misqala zarra don haka kasa bid'a zuwa kashi biyar cewa akwai bid'a wajiba akwai bid'a mustahabba akwai bid'a makruha akwai bid'a wanda take muhassana da mubaha wannan abu ne wanda daga baya aka kirkire shi wani malami daga cikin magabata al-Izzu ibn Abdussalam wanda malami ne na karni na 6 shine ya kasa bid'a zuwa kashi 5 a wannan lokaci malamai suka mai ca suka mai da masa martani bayan manzon Allah ya ce wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar kai ka zo ka ce akwai wata bid'a mai kyau wanda a ka'idar larauci lafazin kullu yana daga cikin siga ce daga cikin siyabul umum in dai aka zo da lafazin kullu ya game komai sai an samu dalilin da ya ware cewa banda kaza kuma gaye na kira ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi idafata izuwa na kira wanda ita ma siga ce daga cikin siyabul umum shine sai wani yazo wai yana cewa to in ka ce wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar wai dukkan bid'a bata ce kuma dukkan bid'a karshen ta wuta to yaya zaka yi da kullu nafsin za'iqatul maut dukkan rai mai dandanar mutuwa ce bayan Allah kuma yana da rai ya ce ta'ala ma fi nafsi wala adamu ma fi nafsi to ai Allah ya toge ransa nafsi ne cewa tawakkal alal hayy allazi la yamut wa tawakkal alal hayy allazi la yamut kenan in an samu nafsin da ya ware cewa banda rai kaza to wannan sai a tabbata akan haka amma in dai babu dalilin da ya ware kenan sai a dauke shi akan lafazi ne wanda yake gaba ba abinda zai fita kenan sai abinda dalili ya ware yanzu kamar sallar juma'a ai wajibi ce akan dukkan musulmi wanda yake baligi mai hankali to amma nasi sai zo ya ware banda matafiyi banda marar lafiya banda mace banda bawa inda nasi bai ware ba sai mu tafi akan sallar juma'a wajibi ce akan kowa to shine anan yace wa kullu dalalatin fin nar wanda Allah yace dukkan bata wato karshenta wato wutace don haka dai a takaice wannan yana nuna mana sifofin wato shi mai huduba kenan ana buƙatar ya zamanto yana da hamasa da kuzari da daga murya a wajen huduba sannan kuma yana daga cikin ladubba na huduba farko mutun ya buda da godiya ga Allah subhanahu wataala wato da kyautata masa yabo da kuma zawwa da waɗannan kalimomi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zawwa da su na cewa fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalala kenan sai ya dada kuma wa kullu dalalatin finnar don haka ita kuduba tana da ladubba da dama kamar yanda malamai sun wallafa littafi akan haka na cewa ita kuduba ana buƙatar ya zamanto an samu kaza an samu kaza an samu kaza a cikin kuduba saboda sako ne ake so a isar ma jama'a kenan dole sai Allah da tu da ladubba kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ladabtar da mu domin kokarin isar da wannan sako wa ana ammar ibn yasir radiyallahu anhu annahu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yaqul inna tula salati ar-rajuli wa qisara khutubatihi ma'innatu min fikhihi rawahu muslim wato karin bayani game da wancan hadisi da ya gabata game da shi abin da ya shafi khutba tare da cewa wasu daga cikin magabata sun yi sharadin cewa ita khutba wato dole ne ta kasance da yare wanda yake na larabci an gane ko in za a yi khutba kenan sai da larabci haka wasu malamai suka tafi lalle a magana mafi rinjaye wato yin larabci game da khutba wannan ba sharadi bane nata ba sharadi bane wanda yake na ingancin ta kuma ba dole ba lalle in jama'a mafi yawan larabci suke ji to ya zama dole a yi musu khutba da larabci amma in ba sa jin larabci to yaran da mafi yawan jama'a suke ji da shi ake musu khutba an gane ko sai a tsaya a kalla a lissafa a san mafi yawan jama'ar da suke gun wani yare ne suke ji kenan yaran da suke ji shine ya kamata a yi musu khutba da shi abin da ya shafi ayoyi na alqur'ani sai a karanto su da larabci sannan kuma a tarjuma su haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ma a zo da su da ma'ana ko kuma a zo da larabcin in yaso sannan a fasa kamar yanda malamai suka kafa hujja da fadar Allah subhanahu wataala wama arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi yubayyana lahu a cikin surati ibrahim ubangiji ta'ala yace gabaninka ba mu turo da wani manzo daga cikin manzanni face sai da yaran jama'arsa dan ya bayyana musu sakon da aka turo shi da shi duk wani annabi da duk wani manzo da Allah zai aiko yakan aiko shi da yaran da jama'ar shi suke ji domin su fahimci sakon da aka aiko shi da shi menene fa'ida ka zo ka sa mutane gaba kai tai musu dogon larabci ka gama babu su fahimci komai ba shi kwadaman kuluba galgadi ne liman yakan dan saurari labarai game da abubuwa da suke wakana da yanayin jama'a a cikin sati sai ya ga menene abubuwan da suka farar da shi wanda ya saba ma shari'a ko kuma wani abu ne wanda sun yi sakaki ba sa yi wanda ya dace su yi ko kuma wani al'amari ya faru wanda ya kamata a ma mutane bayani su san menene mafita game da wannan al'amari to shine limami yakan shirya wato wa'azi takaitacce ya sarke shi da ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar juma'a ya zo ya hau kan minbari ya isan ma da jama'a sako ya bayyana musu abin da ya dace da abin da bai dace ba wannan shine iya abin da yake ka'ida kenan mafi yawan jama'a in ba sa fahimtar larabci sai a musu da yaran da suke kuma yana daga cikin jam'u bainal husnayn. Misali in an yi khutuba ta farko da larabci, ta biyu an dan fara kenan, sai ai musu bayanin abinda khutubar ta kunsa, sai ai musu bayani game da abinda ita khutubar ta kunsa. Amma ba kafin a zo sallar Juma'a shikenan a samu wani ya zauna ya fassara musu wannan khutuba, wannan ba tsari bane, ya saba ma shari'a. Iya abinda za a yi ita shi wancan wasaƙon sati ne ake bayyana, ko kuma kafin limami ya zo to an riga an bayyana musu, to kuma menene za su saurara a gaba in ma khutubar taran nan ce? Kina abinda ake bukata kenan shi limami ya isar ma da jama'a saƙon ta hanyar yanda za su fahimta. Wannan hadisi na gaba, hadisin Ammar ibn Yasir, Allah ya kara masa yadda, na faɗa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa inna dula salati rajuli, wato lalle wato tsawon sallah ta mutum, ma'ana limami kenan, wa kisara khutubatihi, wato da gajiyarta ta khutubarsa. Manzon Allah ya ce ma'innatu min fiqhi, alama ce wadda take nuna cewa ya fahimci inda aka sa gaba, ya fahimci hukunce-hukuncen shari'a. Idan aka ce al-fiqhu shine fahimu a hakamin shari'a, fahimtar hukunce-hukunce na shari'a, shine yace inna dula salati rajuli, lalle wato tsawaita sallah ta mutum, ma'ana limami, amma tsawaitawa ba wadda take fita daga ka'ida wadda za ta kuntata ga waɗanda suke marasa lafiya da abin da ya kama da haka, ba shi ba ake nihi. Tsawaitawa wadda take kenan takaitacciya, kamar yadda za mu iske gwalgwadon irin surorin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa a sallar Juma'a, shi ne abin da ake nihi da tsawaitawar. Ya ce inna dula salati rajuli, lalle tsawaita sallah ta limami, wa kisara khutubati, da takaita khutubarsa. Manzon Allah ya ce ma'innatu min fiqhi, ma'inna ma'ana alama kenan, alama ce mai sanar da cewa ya fahimci inda aka sa gaba, ma'ana ya fahimci hukunce-hukuncen shari'a. Me yasa? Saboda duk limamin da ya fahimci hukunce-hukuncen shari'a, to zai yi kokari a cikin khutuba ya zo da takaitattun kalmomi waɗanda suka kunshi saƙon da ake buƙatar a isa. Domin duk wanda yake da fasaha da iya zance a cikin kalmomi kaɗan takaitattu zai iya isar da saƙo, kuma kowa ya gamsu, sabanin wanda shi sai ya tsawaita zance, shi kuma ba a son tsawaita zance sai in ya kama dole. An gane ko? Kenan ita khutuba ba a buƙatar a tsawaita khutuba, takaitacciya ake buƙatar a yi khutuba, kuma da ƴan kalmomi waɗanda za su isar da saƙo. In ya so ita kuma sallar sai a dan tsawaita ta. Amma so da yawa aka sanmu a yau khutuba ta fi sallah tsaro, sai limami ya kwashe minti 10 zuwa 15, wani har zuwa minti 20 yana khutuba, amma sallar gabaɗayanta ba ta wuce minti 5. Shi fa so ake a cikin khutubar a taƙaita, a zo da ƴan kalmomi waɗanda suka kunshi ma'anar saƙon da ake so a isar da shi. Shi ne yace inna dula salati rajuli, lalle tsawaita sallah ta limami, wa kisara khutubatihi, da takaita khutubarsa. Manzon Allah yace ma'innatu min fiqhi, wato alama ce wadda take mai nuna cewa ya fahimci hukunce-hukuncen shari'a. Kenan akasin haka mafhumul mukhalafa, kenan tsawaita khutuba da gajarta sallah alama ce mai nuna cewa limamin bai fahimci inda aka sa gaba ba. Don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana kenan ladabi daga cikin ladabi na khutuba shine takaita ta kar a tsawaita ta, na daga cikin ladabba na sallar Juma'a kenan a tsawaita ta, kenan gulgudan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake tsawaitawa. Wa an ummi Hisham binti Harithah bin Nu'man radiyallahu anha annaha qalat ma akhadhtu qaf wal qur'an al majid illa ala lisani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaqra'uha kulla jumu'atin ala al-minbar idha khataba an-nas rawahu muslim. Wato daga ummu Hisham wato daga ummi Hisham binti Harithata bin Nu'man, Allah ya kara mata yarda, take cewa ma akhadtu qaf wal qur'an al majid, tace ban koyi wato ban koyi qaf wal qur'an al majid illa ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tace sai akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya qra'uha kullu jumu'atin ala al minbar, tace a kowace jumu'a manzon Allah yana karanta ta akan minbari. Ni take nimi da kowace jumu'a galibi a cikin khutuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta qaf wal qur'an al majid gaba ɗayan ta, ko kuma wani bangare daga cikin ayoyin ta manzon Allah yakan karanta. Tace idza khababa an-nas, lokacin da yake ma jama'a khutuba, manzon Allah yakan yawaita karanta qaf wal qur'an al majid. Me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi wannan sura yake yawaita karanta ta a cikin khutubarsa? Malamai suka ce domin iya abinda ta kunsa na cewa duk abinda mutum yake lafazi a rayuwarsa na alkhairi ko na sharri, to ya tabbata cewa wato akwai mala'iku waɗanda suke halarce suka rubuta duk abinda mutum yake lafazi da shi. Kuma sura ce wadda ta kunshi bayani game da al'amarin mutuwa da tashin alkiyama, da bayani game da wuta da aljanna, da duk abin da ya zo wato na sakamako wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tana dama bayansa a gobe kiyama. Shi kuma daman fiyayyen wa'azi, wa'azin da za a ma jama'a gama gari da waɗanda suke masu ayyuka na sako, shi ne a tunatar da su game da al'amarin mutuwa da al'amari wanda yake na alkiyama. Ya fi gaugawar dawo da su a kan layi. Gama garin jama'a ka tunatar da su al'amarin mutuwa da abin da ya shafi tashin alkiyama, to wannan ya fi sanyawa su shiga hayyacinsu. Amma saɓani ga keɓantattun jama'a waɗanda sun san inda aka sa gaba, an gane ku. Don haka kenan a nan hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato da yake yawaita karanta qaful qur'anil majid a cikin khutubarsa, domin ta kunshi bayani game da abin da ya shafi al'amarin mutuwa da tashin kiyama, da bayani game da wuta da aljanna, wato da sauransu. Shine anan ita ummu Hisham take cewa ma akhadtu qaf wal qur'an al majid, tace ban koyi ba wato wannan sura qaf wal qur'an al majid illa ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tace sai akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya qra'uha kullu jumu'atin ala al minbar, tace a dukkan jumu'a manzon Allah yakan karanta ta akan minbari, idza khataba an-nas, wato lokacin da yake ma jama'a khutuba. Kuma wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da yake nuna wato mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan halarci wato sallah ta jama'a, an gane ko. Illa kasancewar fitar mace zuwa sallah ta jama'a wato akwai sharuɗa, kamar yanda bayani ya gabata, kuma tare da cewa abin da yafi dacewa mace ta zauna a gida ta yi sallah ya fi ta je masallaci. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mace ta yi sallah a kuryar daki ya fi ta yi sallah a cikin falo, shine baranda. Ta yi sallah a cikin baranda, manzon Allah ya ce ya fi ta yi sallah a cikin filin gida. Ta yi sallah a cikin filin gidanta, manzon Allah ya ce ya fi ta yi sallah a masallacin unguwa. Idan mace ta zauna a gida ta yi sallah ya fi alkhairi ta tafi masallaci. Amma in ta nemi izinin zuwa masallaci kuma ta cika sharuɗa, to wannan kuma ba za a hana ta ba, bai ya halatta a hana ta. Shi ne a nan ita wannan mata take cewa wato ban koyi ba suratu qaf, tace face sai akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace domin yakan karanta ta kowace jumu'a akan minbari lokacin da yake ma jama'a khutuba. Wa an ibni Abbas radiyallahu anhuma annahu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man takallama yawma al-jumu'ati wal imam yakhutub fa huwa kama thalil himar yahmilu asfara wal ladhi yaqulu lahu ansit laysat lahu jumu'a rawahu Ahmad bi isnadil la ba'sabi wa huwa yufassiru hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu fi sahihayn marfu'a idha qulta li sahibika ansit yawma al-jumu'a wal imam yakhutub faqad lagawt wato daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda na fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man takallama yawmal jumu'a wato duk wanda yayi zance a ranar jumu'a wal imamu yakhbu a lokacin da limami yake khutba kenan lafazin wal imamu yakhbu jumla ce hadiya kenan duk wanda yayi zance a ranar jumu'a a lokacin da limami ke khutba manzo Allah yace fa huwa kama salil himari wannan mutum tamkar jaki ne ya hamilu asfara wanda ke dauke da lautu na littattafai lafazin asfar jam'i ne na sifir idan aka ce sifir wato littafi wanda yake babba alkitabul kabir babban littafi kenan wanda in an karanta za a iya gamsuwa da abin da yake cikin sa shine yace fa huwa kama salil himari ya hamilu asfaran wato tamkar jaki ne wanda ke dauke wato da manyan littattafai ga nauyin dauka ga wahala amma bai ya fa'idanta da komai daidai da alif bai sani ba a ciki amma ga nauyin dauka to wannan misali ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake sanyawa ga mutumin da a ranar jumu'a limami na khutba yayi magana to wannan tamkar jaki ne yana dauke da wannan laftuna littattafai bai ya amfana da komai ma'ana ya sha wahalhalu game da tattali na zuwa jumu'a amma bai ya daladin sallar jumu'a fadalar da ake samu game da sallar jumu'a ya zubar da ita kaga anan duk shirin da yema na jumu'a da wani wanka da wani shaba turare da wani tafiya a kafa da sauransu to wannan duka ya zubar da ladansa kenan ya wahala kuma babu ladan da ake samu game da sallar juma'a shine anan manzo Allah ya kamanta shi da jaki wanda yake dauke da lautu na littattafai ga nauyin dauka ga wahala amma bai fa'idanta ba da komai daidai da alif abin da yake cikin littafi bai sani ba shine sai yace wallazi yaqulu lahu ansit wanda ya fada masa ishuru man jabakinka kyale laysat lahu juma'a shi ma bai yada juma'a da shi wanda ya magana da shi wanda ya masa ya kwabe shi yace masa ja bakinka ka kyale gaba ɗayan su yace basu da ladan juma'a tare da cewa wannan hadisi ne da'ifi bai inganta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine malam sai yace wannan hadisi yana fassara malam ya zo da shi ne domin ya nuna mana cewa wannan hadisi ya na fassara hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda hadisin yana cikin sahihai al-Bukhari wa Muslim maza Allah yake cewa idza qulta li sahibika idan ka fada li sahibika wato ga abokinka me ake nihi aboki wanda yake kusa da kai a ranar jumu'a kace masa yake cewa idza qulta li sahibika ansit yawmal jumu'a a ranar jumu'a a masallaci wal imamu yakhdu a lokacin da limami ke khutba wani zance kace masa ishuru maza Allah yake faqad la gauta tabbas wato kayi kuskure menene kuskuren ka zubar da ladan sallar juma'a dan haka idan limami na kudu ba haramun ne mutum yayi magana haramun ne mutum yayi zance koda wani yana zance to haramun ne kai masa magana kace masa ya bakin sa ya kyale in kai masa to kai ma ka zubar da ladan sallar juma'a malamai suka ce abin da yafi sauki sai dai kai masa ishara ka dan yi masa nuni tare da cewa wasu malaman sun tafi akan kununin ba za ka yi masa ba don haka yin shuru domin sauraron kudu ba wannan wajibi ne dole ne idan mutum ya yi magana to ya zubar da ladan sallar juma'a sa don haka kuma shi yin shirin malamai suka ce duk wanda yake jin sautin kudu ba na kai masa to dole ne ya yi shiru an gane kafin ka iso ma ka zauna in dai sautin kudu ba yana isarwa dole za ka yi shiru dole za ka yi shiru domin kada ka shawwashe jama'a amma duk lokacin da ka zo ka zauna to ka tabbata cewa ya zama wajibi a kanka dole ka yi shiru kuma wannan dalili shine malamai suka tafi akan cewa tsakanin khutba ta farko da ta biyu ya halatta mutum ya yi magana a inda baya halatta mutum ya yi magana kenan lokacin da limami yake khutba kenan in ma akwai wani dan kuskure wani abu da ake buƙatar a gyara to in liman ya dan zauna kafin ya tashi khutba ta biyu kenan a lokacin nan na halatta mutum ya yi magana shine anan yace idza qulta li sahibika idan ka fada ga na kusa da kai ansit kace masa ishuru yawmal jumu'a a ranar jumu'a wal imamu yakhbu halin limami na hudu ba. Maza Allah yace fa qadila gauta, yace tabbas wato mutum yayi lagu. Me ake nihi da allahu? Shine kuskure, zancen da ba shi da fa'ida. Zancen da babu fa'ida shine ake kira da allahu. Amma ma'anarsa anan kenan, mutum ya zubar da ladan sallar Juma'a, ma'ana Juma'a shi ta zamanto tawayayya, irin abinda ake samu na ma'ana lada na wanda ya zo a farko, cewa kamar ya yanka rakumi, wanda ya zo a sa'a ta biyu tamkar ya yanka sa, wanda ya zo a sa'a ta uku tamkar ya yanka rago, wanda ya zo a sa'a ta hudu tamkar ya yanka kaza, wanda ya zo a sa'a ta biyar tamkar ya yi sadaka da kwai, sannan kuma ga gafarar zunubai na kwana bakwai da dadin kwana uku, gaba ɗaya irin wannan lada ya zubar da su. Amma kuma ta tsaya masa matsayin kenan azhar, kenan babu wajibcin sake sallah akan shi, amma ladan da ake samu ya zubar da shi. Don haka dai a takaice malam ya zo da wannan hadisi don ya nuna mana shuru domin sauraron khutuba a ranar Juma'a. Wannan abu ne wanda yake wajibi, nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.